الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 24 ga watan Rajab, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1443, wanda ya dace ma 25 ga watan 2 shekara ta 2022. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Al-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Wani sadi dan da ba a same shi ba ta hanyar da ya dace, zai iya gadan mahaifiyarsa ko kuma ba zai gashe ta ba. Zai iya gadan ta, za ta iya gadan shi, saboda danta ne. An gane ko? Shi matsayinsa kawai mahaifi ne, ba ya da shi wanda za a danganta shi zuwa gare shi. Amma wannan uwar shi ce ita ta haife shi. Wannan da daidai yake da dan da aka samu ta hanyar shari'a a bangaren gado. Kamar yadda ya faɗa, mace ce tana da ƴaƴan da bata same su ba ta hanyar da ya dace a shar'ance, wannan kuma ƴaƴa ne wanda ta same su ta hanyar aure. Allah ya mata rasuwa. Shin waɗancan ƴaƴan nata wanda ba a same su ba ta hanyar ta dace, za su yi gadanta? Ƙwarai da gaske za su yi gadanta, kamar yadda ƴaƴanta na aure za su iya gadanta. Dukkan sai matsayin ƴaƴanta suke. Na'am. Kamar wannan zaman da kai shi ne ake kira al-ihtiba, kuma ana kiran shi al-habwa. Baya halatta yin irin wannan zama a ranar Juma'a a masallacin Juma'a kafin limami ya zo, saboda hikima a nan, kamar yadda malamai suka faɗa da manzon Allah ya yi hani, saboda zama ne wanda yake babu amincewa game da fitar iska. Kuma bugu da ƙari, wancan lokaci izar suke ɗaurawa, wanda har yau akwai daga cikin ƙabilu waɗanda suke ɗaura shi. Kamar misali, in ka tafi wajen irin su Somalia, irin su wajen India da Pakistan da su da sauransu, sukan ɗaura wannan zani wanda ake kiran shi izar. To, saboda wannan zama, idan mutum ya yi, in babu misali wando a ciki, kina al'aurarsa tana iya buɗewa. To, shi ya sa wannan zama a ranar Juma'a, a lokacin da limami, kafin limami ya zo a gama sallah, irin wannan zama haramu ne, kamar yadda hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya hani. Na'am. wai shin wai yana halatta matar aure ta ga ta gyara giranta ma'ana ta aske haka suke fada wai mijinta ya ba ta izini wai dan tai masa adu to mijinki ya isa ya halatta miki abinda Allah ya haramta duk abin da yazo a shar'anci babu bambanci tsakanin mace mai aure da wadda ba ta da aure sai abinda dalili ya bambanta dan haka aski gira haramun ne an gane ko haramun ne kamar yadda hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi la'anta akan matan da suke aski gira a jimillar hadisin da yace la'ana Allahul washimata wal mustawshima wal wasilata wal mustawwana wal mustawsila sai yace wal mutanammisati lil husn da waɗanda suke aski gira wai saboda su yi kyawo su gyara ta kamar misali wai jinjirin wata ya tsaya to wannan manzon Allah ya ambace su gaba ɗayan su cewa al-mughayyiratu khalqillah masu kokarin canza halittar Allah ne wanda wahayi ne na shaytani dan haka Allahumma si in gashin gira ya yawaita ya sauko yana tsular ido anan ne kadai malamai suka bada fatawar ba laifi ana iya rigewa amma na haka kawai a ringa aski gira ana gyara ta wannan haramun ne baya halatta fa'ida anan mace ta aski gira Allah an ce ta an tsine mata albarka to ina ga namijin da ya aski gemu gane ko wanda manzon Allah ya ambaci hakan canza halittar Allah ne to shi ko namiji da Allah ya halitta ya halicci gemu gare shi idan ya aske shi ma ya canza halittar Allah na'am
wala mutum ne sallah da jaraba sai ba ya
wani misali mutum ya yi sallah da janaba a halin mantuwa bayan ya gama sallah ya tuna cewa yana da janaba wajibi ne ya je ya yi wanka kuma dole ne ya sake ita wannan sallah kamar yadda hadisi yana cikin al-muwatta ta Imamu Malik Umar Allah ya kara masa yadda ya limanci jama'a halin yana da janaba kuma ya manta yana da janaba bayan an gama sallah ya tuna Umar Allah ya kara masa yadda ya je yayi wanka wannan sallah sai da ya sake ta domin fadar Allah subhanahu wata'ala wa in kuntum junuban fattaharu idan kun kasance kuna da janaba ubangiji ta'ala yace fattaharu ai fagtasilu ku yi wanka to dan haka duk sallar da mutum yayi halin yana da janaba wannan sallah ce batacciya domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda ubangiji ta'ala baya karbar sallar ɗayan ku idan yayi hadasi sai yayi arwalla kuma haka hadisi yana cikin sunan Tirmidhi la tuqbalu salatu bighairi tuhur wala sadaqatu min ghudul ba a karbar sallah ba tare da tsarki ba haka ba a karbar sadaka ta kwangi ma'ana dukiya ta haram dan haka duk wanda yayi sallah halin yana da janaba akan mantuwa idan ya tuna dole ya je yi wanka kuma wannan salloli da ya sallata sai ya rama na'am misali wai ka samu wani bangare na sallah ta limami wani bangare ya koce maka misali ka samu raka'o'i biyu na farko a sallar isha ko sallar azhar ko sallar la'asar ko sallah ta magariba misali idan ka tashi abinda zaka yi ciko zaka yi ba ramuwa ba zaka yi idan biyu ne ka samu misali a sallar isha na ƙarshe wanda na ƙarshen Fatiha ne ba sura a boye to kai abun ka matsayin biyu suke na farko masu Fatiha da sura idan limami ya salamce idan ka tashi Fatiha kadai zaka yi a boye a waɗannan raka'o'i guda biyu domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa idza ataitum musallata fa alaikum bisakinati wal waqar wala ta'tuha wa antum tas'aun fama adraktum fasallu wama fatakum faqdu ko kuma wa ma fatakum fa'atimu riwayar da ta zo akan faqdu tana cikin sahihu muslim maza Allah yace idan za ku je sallah tare da ku akwai nutsuwa da girmamawa kar ku je ma sallah kuna guje-guje maza Allah yace abinda kuka tarda ku sallata abinda ya kubce muku fa'atimu maza Allah yace ku cika dan haka wannan nasi ne duk abinda ka samu na sallar limami sai ka dauke shi a matsayin shine na farkon ka idan limami ya salamci ciko za ka yi to su waɗanda suka tafi akan cewa ramuwa za ka yi abinda ya kubce maka ramu shi za ka yi sun kafa hujja ne da wama fatakum faqdu kamar yadda hadisin yana cikin sahihu muslim malamai suka ce lafazin faqdu baya nihin ramuwa domin lafazin alqada a larabci yana daukan ma'anar al-itimam shine cikawa kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa fa iza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ko kuma fa iza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra lafazin alqada a waɗannan ayoyi guda biyu ma'anar shi shine cikawa haka can cikin suratul hajji thumma liyaqdu tafasahum waliyufu nuzurahum waliyatawafu bilbaitul atiq haka can cikin suratul ahzab wa minhum man qada nahabahu ay atamma hajatahu da haka wanda ya mutu me ake cewa faqad qada ma'ana ay atamma ajlahu ya cika ajalinsa da haka lafazin da yazo wa ma fatakum faqdu shi ma faqdu anan ma'anarsa atimmu malikiya da hanafiya sune suka tafi akan cewa duk abin da ya kuce maka na sallar limani ramuwa zaka yi ba ciko ba zaka yi hanabila da su da shafi'iyya sune suka tafi akan cewa ciko zaka yi yin cikon shine wannan kauli wanda yake arraji darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna dai cikin kitabu badi'il khalq wato littafin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato na farkon halittar halittu darasi da ya gabata mun gama babi na 10 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato na sifar wuta cewa ita wuta halitta ce daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala wanda bayani ya gabata akan waɗannan babuka guda biyu da baban da ke bayani game da sifar aljanna cewa ita aljanna halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala don haka bayani ya gabata aqidar ahlus sunna wal jama'a wuta da aljanna halittu ne na Allah subhanahu wa ta'ala kuma samammu ne a yanzu ma akwai su kuma har abadan abada wato ba sa karewa an gane ku kamar yadda aljanna ba ta karewa haka ita ma wuta ba ta karewa har abada wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a kuma a yanzu ma maganar da muke wuta da aljanna akwai su sabani ga mu'tazila su sun tafi akan cewa wuta da aljanna a yanzu babu su sai a ranar kiyama ne Allah zai halicce su ya shigar da wanda ya cancanta a shigar da shi cikin su suka ce ya ci karo da hikima a ce a yanzu akwai wuta da aljanna suka yi amfani da hankalinsu suka ce tamkar mutum ya gina gida ne ya gama komai sai ya sa dan kwado ya kulle ya ce sai nan da shekara 50 zai bude gidan ya shiga suka ce kaga wannan akwai rashin hikima a ciki dan haka dalilai daga cikin alqur'ani da sunna sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar mana cewa wuta da aljanna a yanzu ma akwai su darasi na yau zamu tashi babi na gaba ala abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah babu sifati iblis wa junudihi wa qala mujahid yuqzafun ay yurmaun wa qawluhu duhura ay madrudin wa qawluhu wasib ay da'im wa qala ibn abbas madhuran ay madruda yuqalu maridan ay mutamarridan battakahu ay qabba'ahu wa qawluhu wastafziz ay istakhiffa bikhaylika ay fursan war rajulu ar-rajal ar-rajala wahiduha rajil mithlu sahibin wa sahab wa tajirin wa tajir wa qawluhu la ahatani kanna ay la afta asilanna wa qawluhu karin ay shaytan qala haddathana ibrahim ibn musa qala akhbarana isa an hisham huwa ibn urwa an abihi huwa urwa ibn zubair an aisha radiyallahu anha annaha qalat suhira an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa qala al-layth huwa ibn sa'd al-fahmi al-misri kataba ilayya hisham annahu sami'ahu wa wa'ahu an aisha radiyallahu anha annaha qalat suhira an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam hatta kana yukhayyalu ilayhi annahu yaf'alu shay'a wa ma yaf'alu حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما للآخر ما وجع الرجل فقال مدبوب قال ومن طبه قال لبيد بن الأعصم قال في ماذا قال في مشد ومشاقة وجف طلعة ذكر قال فأين هو قال في بئر ذروان فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال لعائشة رضي الله عنها حين رجع نخلها كأنه رؤوس الشياطين فقلت استخرجته فقال لا أما أنا فقد شفاني الله وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا ثم دفنت البئر ما لم الله يجيكن سنة فتاة wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sifar iblis wato da rundunarsa kalima ta iblis wato asali a larabci an ciro ta ne daga fadar su ablasa yublisu iblasan idan aka ce al-iblas shine al-ya'su min rahmatillahi azza wajal yanke kauna kwata kwata ga barin jin kan Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko kamar yadda ubangiji ta'ala ke fada a can cikin suratul rum wa yawma taqumu sa'atu yublisu al-mujrimuna wa lam yakul lahum min shuraka'ihim shufa'a wa kanu bi shuraka'ihim kafirin ranar da kiyama ke tabbata ubangiji ta'ala yace yublisu al-mujrimuna miyagun ƴaƴa masu tsaurin kai waɗanda suka kangare ma ubangijin su sukan yanke kauna kwata kwata game da jin kan Allah don haka shi kanshi iblis ba a kiraye shi ba da wannan suna iblis face domin yanke kauna da yi game da jin kan Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da Allah ya la'anci shi ya nisanta shi ga barin jin kansa kamar yadda yake la'anahullah wa qala la'attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa ubangiji ta'ala ya la'anci shi ya tsine masa albarka da haka wasu malamai suka ce ya samu wannan suna bayan Allah ya kore shi gabarin jin kansa aka ringa ambatan shi da iblis sai dai babu wani dalili wanda ya nuna sai bayan la'antar sannan wato aka yi masa wannan laƙabi an gane akwai ihtimalin tun kafin haka daman sunan shi iblis kenan bi itibari ma sai ku domin kasancewar nan gaba daman zai yanke kauna ne game da jin kan Allah kuma shi iblis a fada wanda take mafi rinjaye kamar yadda ayoyi na alqur'ani suka tabbatar baya cikin jinsi na mala'iku, yana tare da mala'iku amma ba mala'ika bane ba, domin al'amurra kusan guda uku. Abu na farko, sinadarin da Allah ya halicci mala'iku ya sha bamban da sinadarin da Allah ya halicci Iblis. Mala'iku Allah ya halicce su ne daga haske, kamar yadda hadith yake cikin Sahihu Muslim. Shi kuma Iblis Allah ya halicce shi ne daga tsantsar wuta, kamar yadda yace wal janna khalaqnahu min naris samum, kamar yadda ya faɗa wa khalaqal janna min marjin min nar. Al'amari na biyu, Iblis yana ci yana sha, an gane, amma mala'iku ba sa ci ba sa sha. An gane ku, mala'iku ba sa ci ba sa sha, amma shi Iblis yana ci yana sha. Kamar yadda hadisi ne sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake hanin wato gusar da bayan gari ko bawali da kashi, illar yace domin abincin ɗan uwanku ne aljannu. Mala'iku ko ba sa ci ba sa sha. Al'amari na uku, ko kuma ka hada shi a nabiyun, mala'iku ba sa aihuwa, Iblis ko aihuwa yake, domin yana da zuriya, kamar yadda Allah ya faɗa, a fatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Al'amari na uku, mala'iku ba sa saba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi kuma Iblis shine ma jagaba a wajen saba ma Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda Allah ya faɗa, bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Kuma haka ya faɗa cikin suratul tahrim, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. To dan haka dai a takaice, yana cikin mala'iku yana tare da su, amma wato ba mala'ika bane ba. Shine kenan anan sunan shi Iblis, ko ka kiraye shi shaydani ko ka kiraye shi Iblis, duka sunayen shi ne, domin shi kanshi kalima ta shaytan, an gane ko asali a larabci suna ne na duk wanda ya nisanci gaskiya, domin an ciro shi ne daga shaban. In aka ce shaban shine albu'ud, dan haka igiya wanda ake zirawa cikin rijiya a janyo ruwa ake kiranta ashban, igwai. Duk wanda ya nisanci gaskiya sunansa shaytani, sawa'an aljanne ko dan adam ne, sunansa shaytani, kamar yadda Allah ya faɗa, wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal-jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Haka Ubangiji ta'ala ya faɗa, wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kamar yadda a cikin jinsi na aljan akwai shaytani, a cikin jinsi na ƴaƴan adam ma akwai shaytani. Shaytani duk wanda ya nisanci gaskiya, Iblis wanda yake kauna ga barin jin kan Allah subhanahu wa ta'ala. Shine anan malam yayi baban da ke bayani game da abin da yazo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa, wato na sifar Iblis. Sai yace wa junudihi, wato da rundunarsa. Shaytani yana da runduna, kamar yadda hadisi ne sahihi, na cikin Sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Iblis wato yana da gadan shi na sarauta alal bahari, akan teku, wanda in aka wayi gari yakan watsa saraya hurundunarsa a ban kasa, domin su je su fitinci jama'a. Wanda yafi girma a gun Iblis, yafi su gala, yafi su daraja, wanda yafi su tsanani a wajen fitina, duk wanda ya zamanto fitinanne daga cikin su, to wannan yafi samun matsayi a gun Iblis. To shine anan malam yake ishara cewa wa junudihi, da rundunarsa. Rundunar Iblis akwai daga cikin jinsin shi na aljannu, kuma akwai daga cikin ƴaƴan adam. Duk wanda ya zamanto kangararre mai saban Allah, to wannan yana daga cikin rundunar Iblis. Allah ya kare mu. to shine anan malam sai yazo da fadar Mujahid ibn Jabr Allah ya ji kansa game da tafsirin fadar Allah subhanahu wa ta'ala dake cikin suratul Saffat wa yuqzafu kamar yadda ya fada wa yuqzafuna min kulli janib yuqzafun sai yake cewa ai yurmauna shine akan jefe su kamar yadda Allah ya fada kafin wannan aya illa man khatifa la khatfa fa atba'ahu shihabun saqib an gane ko duk wanda yayi kokarin wartar wani abu daga cikin maganganu na mala'iku game da wahayin da Allah ya turo musu ubangiji ta'ala yace fa atba'ahu shihabun saqib wato wani tauraro wanda yake mai huruwa da wuta yakan bi shi duk inda ya shiga ya kone shi kurmus ya zama toka to shine yace wayuqzafuna min kulli janib ma'ana ana jifan su min kulli janib daga dukkan wani sasanni daga dukkan wani bangare daga cikin sasannin sama lokacin da shaydanu suke hawan junan su domin su ji magana ta mala'iku game da abinda Allah ya yi wahayi abinda zai faru a ban kasa wanda kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yake tambayar sahabbansa yake cewa me kuke faɗa in kun ga irin wannan mashi ya wuce kamar yadda zaka ga wuta ta wuce suka ce mu ai muna faɗa cewa in wannan mashi ya wuce an haifi wani mai daraja ko wani mai daraja ya mutu manzon Allah ya ce yace idan ubangiji subhanahu wata'ala yayi wahayi ga jibrilu alaihi salam game da abin da zai faru a ban kasa mala'ikun da suke cikin sama ta bakwai gaba ɗayan su da sauran mala'ikun za su ji tamkar ana buga kaca akan wani fandutsi gaba ɗayan su sai su fadi suna tsume idan suka dawo cikin hayyacin su farko jibrilu alaihi salam shine yake dawowa cikin hayyacin sa ubangiji ta'ala sai yayi masa wahayi game da abin da zai faru a lokacin nan su mala'ikun sama ta bakwai in sun dawo cikin hayyacin su sai su tambayi jibrilu alaihi salam me ubangijin mu ya hukunta me ya fada jibrilu alaihi salam sai ya ba su labari mala'ikun sama ta shida su tambayi mala'ikun sama ta bakwai su ba su labari ɗan tabiyar su tambayi mala'ikun sama ta shida har a zo sama ta farko to su shaydanu sukan hau junan su ɗaya kan ɗaya har sai sun je zuwa sama ta farko wanda yake na can ƙarshen kololuwar samar idan ya saci abinda mala'iku suke faɗa sai ya yi gaggawa kai tsaye sai ya jefa ma na ƙasa da shi shi ma sai ya jefa ma na ƙasa da shi kowa yana jefa ma na ƙasa da shi sai su watsu idan suka watsu wannan bakin wuta daga jikin tauraro sai ya ciro ya bi waɗannan shaydanu in ya bi shaydani sai ya kone shi shaydanin da Allah ya sa ya tsira da wannan kalima da ya sata to kafin ya jefa ta a cikin kunnan masoyin shi boka manzon Allah ya ce sai ya gauraye ƙarya dari Azan Allah yace don haka in kun jibo kaya dace game da abin da ya faɗa to yana daga cikin wannan gaskiya da aka sato aka faɗa masa amma kafin yayi gaskiya ɗaya ƙaryar da zai ta wuce a lissafa kamar yadda Allah ya faɗa wa anna lamasna as-samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba to shine anan wato malam ya zo da wannan aya wa yuqzafuna min kulli janib ana jifan su shaydanu ta kowane bangare daga cikin sasannin sama sai yace duhura da fadar Allah subhanahu wataala bayan wannan kenan da yace duhura ai madrudina ababan kurewa gabarin jinkan Allah subhanahu wataala walahum azabun wasib ai daimun azaba wadda take madawwamiya wadda bata yankewa har abada shaydanu sun cancance ta a makomarsu lahira walahum azabun wasibun ay da'im wa qala ibn abbas abdullah dan abbas ya fada game da fadar allah subhanahu wa ta'ala madhuran ay madrudan abun korewa ga barin jin kan allah ayat na cikin suratul isra fadar allah subhanahu wa ta'ala shine yake cewa la taj'al ma allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama maluman madhura karka sanya wani abun bauta na daban tare da wato ubangijinka fatulqa fi jahannama in har kai haka sai a jefa ka cikin wutar jahannama wal iyazi billahi maluman kana abun zargi domin ka dore ibada ba a mahallin da ya dace da ita madhura kuma kana abun korewa ga barin jin kan Allah wannan kenan ga wanda ya mutu yana shirka bai tuba ba makomar shi ita ce wutar jahannama kuma kwata kwata Allah ya kore shi ga barin jin kansa kenan lafazin madhuran ai madrudan kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ya fassara mana wannan aya sai yace yuqadu maridan ai mutamarridan akan fada in aka ce marid ai mutamarridan a Hausa in aka ce marid wanda yake mai tsaurin kai kenan kangarare wanda ya kai matuka a wajen kangara wanda baya jin hus shine ake kira marid wanda wannan malam ya ciro ta ne daga cikin ayat dake cikin suratul nisa fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala in yad'una min dunihi illa inasa wa in yad'una illa shaytanan marida ubangiji ta'ala yace ba kowa ba suke bauta ma illa inasa alfaci mata wa in yad'una kuma ba kowa suke bauta ma illa shaytanan marida wato faci shaytani maridan wanda yake mai tsaurin kai ga ubangijinsa wanda wannan sifa ce daga cikin sifofin shaytani marid sai yace battakahu ay qaba'ahu idan aka ce battakahu a larauci shine ay qaba'ahu ya yanke shi wanda wannan kuma ya ciro shi ne daga fadarsa subhanahu wa ta'ala da yace la'anahu Allah wa qala la attakhizanna min ibadika nasiban mafruza wala ubillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna aghanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah wa man yattakhidhi shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura ulaika ma'awahum jahannam wa la yajiduna 'anha mahisa ash-shahid anan da yace fala yubattikunna adhanal an'ami lalle ne bayinka ya ubangiji na zan sa su su ringa tsaga wato kunnuwan dabobi kamar yadda yana daga cikin abinda larabawa suke yi tun a jahiliya na shirka da ubangiji subhanahu wataala shine na tsaga kunnan dabba wanda suke kiranta bahira wata a kiraye ta wasila wata a kiraye ta wannan ham kamar yadda Allah ya faɗa ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sahibatin wala wasilatin wala ham wanda in tayi wata aihuwa kamar misali ai ciki wannan tagwaye kamar su biyu ko sau uku sai a tsaga kunnanta cewa wannan taguwa ce ta Allah ba a hawanta ba a shan madararta ba a yi mata kaza in ta mutu sai dai maza za su ci namanta amma banda mata da sauransu dai abubuwan da suke yi to wanda wannan wahayi ne na shaytani shine yace fala yubatti kunna azanal an'ami za su ringa tsaga wato kunnuwan dabobi amma tsagawa da ake yi kamar misali makiyaya da suke kamar alama ce suke yi domin a bambanta dabobin wane da wane kenan dan kar su kwatsu amma duk da cewa kaucewar hakan shine yafi dacewa amma su a jahiliya wahayi ne na shaytani wanda ita dabbar in an tsaga mata kunne to akwai wani abu da ake nihi na shirka da ba shine yace battakahu ay qaba'ahu shine ma'ana ya tsaga shi ma'ana ya yanke wastafziz haka nan fadar sa a cikin suratul isra ubangiji ta'ala yace wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura wastafziz ay istakhiffa ubangiji ta'ala yace daga cikin su bayina kayi kokarin raurauta duk wanda zaka iya raurautawa daga cikin su bi sautuka da muryarka. A gane ko? Duk wanda zaka iya raurautawa Allah ya bashi dama da sautinka kai shaytani ka raurauta shi. Wanda yana daga cikin sautin shaytani shine mazamir, irin waɗannan kayan kide-kide da bushe-bushe da sauransu. Ba dan ya takaita ga wannan ba, sautin shaytani duk wani abu wanda yake kira yake jan hankali gabarin tafarkin Allah subhanahu wataala sauti ne na shaytani. Kamar yadda ana buga wasu ƴan mata na Madina a ranar Idi suna waka a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, har ma suna ambata yawmu bu'as, rana ta wani yaki da suka yi, an gane ko, kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo birnin Madina. Lokacin da Umar ya je su yake cewa a mazamiru shaytani fi baitin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yanzu muryar shaytani ce a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce Umar kyalesu, kowace jama'a suna da ranar Idi, mu ma wannan ranar Idin mu ne, rana ce ta farin ciki da murna. An gane ku, don haka waƙe-waƙe waɗanda ba su saba ma shari'a, babu zurfafawa na a ɗau haƙƙin Allah a ba wani, babu kalmomi waɗanda suke na batsa da abu da ya kama da haka, to waɗannan ba laifi, kuma ya zamanto sun mohinta, babu kiɗa babu busa a ciki. Shi ne a nan ya ce istakhiffa, wastafziz ay istakhiffa, ma'ana ka raurauta duk wanda za ka iya raurautawa daga cikinsu bi sautika da muryarka. Ubangiji ta'ala ya ce masa wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlika, bi khailika ayil fursan, ya ce ai su ne mahaya. Idan aka ce khail, mahaya kenan, shaitani yana da mahaya. Wa rajlika, da ƴan kafarka. Lafazin ar-rajulu malan ya ce shi ne ar-rajala, wahiduha rajil, in aka ce rajil ɗan ƙafa kenan, wanda baya kan abun hawa. An gane, shi ne rajil, jam'in shi ka ce ar-rajulu ko kuma ka ce rijal, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa adhim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amin. An gane ku, wa adhim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan, rijalan mansubun ne alal hal, rijal anan jam'i ne na rajil, ba jam'i bane ba na rajul, dan kafa, ɗan kafa su ne. Shi ne ya ce bi kailika ayil fursan war rajulu, sai ya ce ar-rajala, wahidu har rajil shi ne ɗan kafa, mislu sahibin wa sahab. Kaga in ka ce sahib mufrad ne, jam'unsa shi ne sahab, kamar yadda in ka ce tajir ɗan kasuwa, jam'unsa shi ne tajir. Sai ya ce wa qawluhu la'ahatani kanna ay la'asta'silanna, shi ne ya ce zan tumɓuke su gabarin tafarkin kamar yadda ya ce. An gane ko, wa la'ahatani kanna zurriyatahu, ya ce illa qalila, ya ce la'ahatani kanna, ya ce lalle ne zan tumɓuke ƴaƴan annabi Adam gabarin hanya madaidaiciya, sai dai ƴan kaɗan wanda ka ba su tsaro da kariya, ya Ubangiji na. Sai ya ce karin, fadarsa karin ya ce shaytan, ai shi ne shaytani, kamar yadda can cikin suratu safat ita ce ayar da malam ya ce qala qailu minhum inni kana li qari, wani mai fada daga cikin ƴan aljanna ana cikin jin dadi ana hutu a gidan aljanna, sai ya ce kai inni kana dikari, yace ina da wani aboki fa a rayuwar mu ta duniya, ya kulu wannan aboki na wana fada a innaka laminal musaddiqi, shin wai kai ma kana cikin masu gaskata tashi bayan mutuwa cewa akwai wani ne mai sunan alkiyama, a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun, kana cikin masu gaskata cewa wai in muka mutu muka zamanto kasa muka rududdige, a inna lamadinun, mu za a tayar da mu a sakauta mana da abin da muka aikata a rayuwar mu ta duniya. To shine in zama yayi zama a gidan aljanna, wani dan aljanna sai ya ce ni fa da ina da wani abuki a gidan a rayuwar mu ta duniya, ga iya abubuwan da yake fada, ku tashi mu leka ko ma hango shi, idan suka tashi Ubangiji Ta'ala yace suka leka faqala afra'ahu fi sawa'il jahim, yana hangawa sai ya tsinkayo shi a tsakitsakin wutar wutar jahannama. Sai yace tallahi in kitta la turdi, rantsuwa nake da Ubangiji na wallahi ka kusa ka halakar da ni. Walaula ni'matu rabbi la kuntu min al-muhdari, in ba da ni'imar Ubangiji na da ya jaddada min ya mundace game da tabbata akan wannan tafarki madaidaici, yace wallahi ni ma da na zamanto daga cikin ababan zai kewa zuwa wuta. To dan haka in aka ce qarin, me ake nihin shaytani? Shi kuma shaytani kamar yadda muka yi bayani a farko bai keɓanta ba da jinsi na aljan, kamar yadda a cikin aljannu akwai shaytanu, a cikin ƴaƴan adam akwai shaytani. Duk wanda ya saki layi madaidaici ya zama shaytani, duk wanda ya nisanci gaskiya sawa'an aljani ne ko dan adam ne sunansa shaytani. Kamar yadda Allah ya faɗa wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinin, wa Allah ya ambata da shaytanu anan sune ru'asa'uhum fi dhalala, shuwagabanninsu na bata sune Allah ya ambace su da cewa shaytanu. Kamar yadda ya faɗa wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatinan insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukuru fal qawli ghurura, dan haka lafazin qarin shine shaytani. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa wa man ya'shu an dhikrir rahmani nuqayyidu lahu shaytanan fa huwa lahu qarin, kuma haka ya faɗa wa qayyabna lahum qurana, qurana a jami'i ne na qarin. Idan aka ce qarin shine ma'ana abokin da baya rabuwa da mutum daidai da kyautawar ido, wanda ku kwanta tare ku tashi tare komai tare kuke, shine ake kira qarin, wanda ya lazimce ka baya rabuwa da kai. To haka wanda ya bujire ma ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya kan saka masa shaytani, shaytanin sai ya zame masa aboki di inda yake baya rabuwa da shi, ya kwanta tare da shi kuma ya tashi tare da shi. Allah ya kare mu. Waɗannan ayoyi da malam ya ciro dukkan su suna bayani ne game da sifofin Iblis. Sannan malam sai ya zo da hadisi na farko a baban, a karkashin baban hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda, wanda Isa ibn Yunus ya rawaito daga Hisham ibn Urwa daga mahaifinsa Urwa ibn Zubair, shi ko daga Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda, take faɗa suhiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tace an yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dabu. An gane ko an yi masa dabo, in aka ce sihiri a Hausa sunan shi dabo, a Larabci ne ake kiran shi sihir, kuma shi ne a Hausa ake cewa asiri, amma wana asiri ma'ana an masa asihir dabo, ko kaje ana cewa wane yana da asiri, kar ka yi tsammanin cewa wani yabo ne da zugawa ake masa, kushewa ne da fallasa. In aka ce asiri dabo kenan, wanda shi ko dabo kafirci ne. An gane ko kafirci ne, shine makasudin zawwa da wannan hadisi, domin shi sihiri baya kasancewa sai da taimako da agaji na shaytani. Shi ko shaytani baya taimaka ma bawa ya bashi hadin kai akan cimma gurinsa, sai ya gitta masa sharadi, sharadin da in ya aikata to kwata-kwata ya bar musulunci. Shi yasa galibin sihiri da shaytanu ake yin shi. An gane duk wani boka in ya kasaita yana da shaytani, wanda shaytanin shi yake masa hidima domin cin masa gurinsa, ya aika sai ya masa kaza, ya masa kaza, ya masa kaza, amma baya masa hidimar sai ya gitta masa sharadi, sharadin da in ya aikata ya kafirta. Shine anan yace an yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sihiri. An gane ko shine wani lokaci shi shaytani ya sa cewa sai an yi masa yanka. Yanka ko ibada ne, duk wanda ya ma wani Allah yanka ya zama mushriki, kamar yadda Allah ya faɗa kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ash-shahid wa nusuki, da yanke yanke na gaba ɗaya na Allah ne, kuma ba shi da abokin tarayya. Duk wanda ya ma wani ba Allah ba yanka, kamar yadda wannan aya ta tabbatar, ya zama mushriki. Kuma haka Allah ya faɗa fasalli li rabbika wanhar, to dan haka zaka ga bokaye idan aka zo za su ce sai ai ma aljaniyanka bani ma wani lokaci sai sun ayyana nau'in dabbar da za a yanka ma aljanin wani aljanin yace farakka za a yanka masa wani yace bakarka za wani yace wake wake da abin da yake kama da haka kuma hatta da yankan wani lokaci daga kiya ake yankawa ko kuma a musge ka wallahi ya zibillahi to duka wannan aiki ne na shaytani shaytani sai ya gitta ma boka sharadi sai ya gitta ma bawa sharadi sharadin da in ya aikata ya kafirta wani dan uwa matar shi ba ta da lafiya irin wannan haraka ta shafar shaytanu an yi mata ruqiya wai shaytani yayi magana sai yake fada cewa turo shi akai da za a turo shi sai da aka masa yanka dan haka kuma ba zai fita ba sai an kuma yi mishi wani yanka na musamman wai da za a aiko shi yanka aka masa kuma dan haka ba zai fita ba kuma sai an yi mishi yanka to shine anan dai a takaice Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa an yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sihiri Al-Lays ibn Sa'ad al-Fahmi li Misr yake fada cewa kataba ilayya Hisham Hisham ibn Urwa Allah ya ji kansa ya rubuta takarda ya turo mu annahu sami'ahu cewa wannan hadisi da mahaifinsa ya fada masa Urwa ibn Zubair ya ji wannan hadisi da kunnansa wawa'ahu kuma ya kiyaye shi da zuciyarsa ana Aisha daga Aisha an gane ko kenan ya ji shi daga mahaifinsa Urwa ibn Zubair kuma ya ji shi kai tsaye daga Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi Urwa dan Asma'u ne Asma'u ko yaya ce ta Aisha Allah ya kara mata yadda kenan ya ji daga mahaifinsa Urwa kuma sannan ya ji hadisin kenan daga wato kakar shi dai matsayin kaka Aisha take masa an gane ko ya ji shi daga Aisha Allah ya kara mata yadda tana fada suhiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sihiri hatta kana يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai matsayin ana kamanta masa ya aikata wani abu alhali kuma bai yi ba har zai ga cewa kamar ya kusanci iyalinsa kuma alhali bai kusance su ba wanda wannan gaba tana tabbatar mana sihiri tabbas ne sabani ga mu'tazila su sun tafi akan cewa kawai shi sihiri wato rufa'ida ne an gane ko ba wani abu bane ba wanda yake tabbas wanda nassi na alqur'ani da hadisi sun tabbatar da cewa sihiri tabbas ne su a iya aqidar mu'tazila su sihiri kawai asihiru takyili shine kawai wanda shine na rufa'ido ka ringa ganin abu wato akasin yadda yake kamar yadda misali dan dago zai zo sai ya nuna maka ya kwanta mota ta bi ta kanshi alhali ko idan ka ne yake nuna ma haka motar ta bi ta gehi ta shi yana gefe guda mota kuma ta gefe guda ta ko ya nuna maka ya fada cikin wuta gashi tsamo tsamo a cikin wuta shi kuma alhali wutar a gefe shi a gefe ko ya nuna maka ya hadu gatari alhali kuma ba hada zai kamar yadda ƴan dabu suka zo na Fir'auna suka nuna ma Annabi Musa alaihi salam sandunan su da igwai sun zama miciji alhali ko ba miciji bane yukhayyadu ilayhi min sihrihim annaha tas'a to wannan ana kiran shi asihru takyili sannan kashi na biyu shine asihru alhaqiqi wanda tabbas ne wanda akan yi kulle kulle domin cutar da mutum ko a rasan masa da rayuwarsa kwata-kwata kamar yadda daman Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa da ya arrafa asihir shine yake cewa azaimun wa ruqan wa uqad to asiru fil qulubi wal abdan fa tumri wa taqtul wa tufarriqu baina al-mar'i wa zawji yace azaimun wasu maganganu ne na shaytanu addu'o'i wa ruqan an gane ko da addu'o'i sai yace wa uqad da wasu kullakulle to asir fil qulubi wal abdan wanda suke tasiri ga shi wanda aka ma a zuciya ko kuma gangan jiki sihiri yakan sanya rashin lafiya ko ya kashe mutum kwata kwata kuma yakan raba tsakanin miji da mace da matar shi to shine anan tace yayi take fada an yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sihiri kuma sihiri ya kama shi hatta kana yukhayyalu ilayhi sai da yayi kai matsayin ana kamanta masa annahu yaf'alu shay'a ya aikata abu wa ma yaf'aluhu kuma alhali bai aikata ba amma malamai sun tabbatar dukkan sihirin da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai shahiba bangaren abin da yake wahayi bangaren wahayi Allah ya bashi tsaro da kariya amma yayi tasiri ga jikin sa da dukkan tunanin shi amma kuma bai shafi ba bangaren abin da ya shafi wahayi hatta kana zata yaumin har ya kai wata rana da a manzon Allah yayi addu'a ya roki ubangijinsa wanda ya koma roƙon sa cewa Allah yayi masa wanda wannan yana nuna mana mafaka ta bawa shine zuwa ga ubangijinsa domin in tsanani ya samu bawa ba wanda sai yayi masa yin banda Allah dan haka maganar bibiyar wasu ƴan tsubu da bokaye akan cewa an yi ma mutum sihiri wannan hanya ce wadda ta saba ma shari'a hanya ce daya daya ta neman warware sihiri shine hanyar da ta dace a shari'a karanta alqur'ani da addu'o'in da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace da'a wada'a manzon Allah yayi addu'a ya koma roƙon ubangijinsa subhanahu wata'ala kuma kada sannan sai yake fada ga Aisha Allah ya kara mata yadda yace a sha'arti anna Allah aftani fi ma fihi shifai shin yanzu baki san da cewa ubangiji na ya bani fatawa ma'ana ya sanar da ni game da abin da warakata take cikin sa menene Allah ya sanar da shi wahayin da aka yi masa falaki da nasi kamar yadda yake cikin wata riwaya yana karanta waɗannan surori guda biyu tamkar an kunce ma raƙumi da baibayi manzon Allah ya zabura ya tashi duk wani abu da yake ji ya riga ya gushi shine yace a sha'arti shin yanzu baki san da cewa annallaha ubangiji na aftani ya sanar da ni fi ma fihi shifai game da abin da warakata ke cikin sa sai yake ba ta labari yace atani rajulani wasu mazaje biyu sun zo mun ina cikin bacci fa qa'ada ahaduhuma inda ra'si dai daga cikin su ya zauna a gun kaina wal akaru inda rijlayya nabiyin shi kuma a gun kafafuwa na ya zauna mutum biyu ne suka zo masa yana cikin barci dai ya zauna wurin kansa dai ya zo kuma ya zauna a gun kafafuwansa fa qala ahaduhuma dai daga cikin su sai ya fada yace ma waje ul rajuli wannan mutumin menene rashin lafiyarsa menene ciwonsa menene cutarsa fa qala an gane ku shi wanda yake gun kafafuwa shine ya tambayi wanda yake gun kai kamar yadda yake cikin wata riwaya fa qala sai ya bashi amsa sai ya ce masa matububun sihiri ne aka yi masa matubub ma'ana sihiri ne aka yi masa kalma ta madubub an ciro ta ne daga dibbu in aka ce addibbu shine magani kuma dibbu ana kiran shi sihiri an gane ko dan haka nau'in tsubbu sihiri ce galibin da zaka ji an ce wani malamai galibi sihiri abubuwa ne waɗanda suke na dabo domin akwai littattafai na sihiri na dabo wanda an tudanya su da ayoyi na alqur'ani wanda kuma galibi aiki ne na yahudu sun watsa su a cikin al'umma ta musulmi wai da sunan cewa wai lakani wanda damun kokuwar kan dabo a hannun yahudu take babu wasu masihirta sama da yahudawa da haka ai suke jifan Annabi Sulaiman alaihi salam da sunan cewa wai da dabo ne Annabi Sulaiman wai ya mulki ƴaƴan Adam da aljannu da tsuntsaye da dabbobi wanda Ubangiji Ta'ala ya ƙaryatar da su kuma ya kafirtar da su akan wannan aiki nasu kamar yadda ya fada walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu ash-shayatin 'ala mulki sulaiman wama kafara sulaiman walakinna ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wama unzila 'ala al-malakaini bi babila harut wa marut wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatu fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wama hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idhnillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma sharaw bihi anfusuhum law kanu ya'lamun ولو انهم امنوا واتقوا لمصوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون wanda wannan aiki ne na yahudu sune suka mallaki da duk wani sihiri da ka sani a hannun yahudi yake kuma sun tabbata dabo sihiri kafirci ne domin duk wanda ya fanshi dabo ba shi da rabo a lahira su kuma sun tabbata a lahira ba su da rabo dan haka suke kokarin yadda suka kafirta kowa ma ya kafirta ta yaya za a yi su watsa shi cikin al'umma sai suka shigo ta wata hanya aka wallafa wasu littattafai da sunan cewa laqani zaka ga ayoyi na alkur'ani da sauransu amma da abubuwa wanda suke na dabo a ciki littafi zaka ga wai sunan shi sihiru Harut wa Marut ko sihiru Kohan kuma a hannun wanda yake da awar malinta ga sunan littattafai ne wadanda suke burjik a cikin al'umma shine anan wato yake fada yace maduhu wannan bawan Allah dabo ne aka masa qala sai yace wa man qabahu wani ne ya masa sihirin qala sai ya bashi amsar cewa labid ibn al-a'sam wani mutum ne da ake kiran shi labid ibn al-a'sam al-yahudi ba yahudi ne shi wanda ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sihirin ba yahudi ne kaga wannan yana nuna mana tushen dabo abu ne wanda yake na yahudu dan haka suke da'awar cewa Annabi Sulaiman ya mulki waɗannan halittu na Allah da dabo Allah ya ƙaryatar da su yace wa ma kafara Sulaiman Annabi Sulaiman bai yi dabo ba domin dabo kafirci ne shi yasa Allah ya ambace shi da kufur ana wa ma kafara Sulaiman ai wa ma sahara Sulaiman Annabi Sulaiman bai yi dabo ba walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr a waɗannan ayoyi da muka karanta gaba kusan 10 wani abu malamai suka fitar da tabbacin cewa duk wanda yake dan dabo kafirci wannan dabo kafirci ne dabo kafirci ne koyen shi kafirci ne koyen da shi kafirci ne wanda ya je a mai dabo shi ma ya kafirta wal iyazu billahi qala sai ya fada fi ma za a cikin mi ya masa daban dami dami ne ne ya hada qala sai ya ce fi mushdin wato a cikin macajin kansa an gane ko macajin kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masarcin shi da yake sarce kai wa mushaqa da gashin shi wanda yake likewa a jikin wannan kin masarcin kasa wanda yake da gashi da yawa in yana sarce kai to gashi yakan wannan da wannan gashin bulbudin gashin da shi ya hada wajufi talati zakar wato da hudan dabino wanda yake namijin dabino in aka ce tala shine abinda hudan dabino lokacin da yake fara yaya wanda ake dauka ake sama matan dabino na kilili wanda a jikin mazan dabino ake samu to da wannan ya hada ya gama yayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sihiri wanda wannan yana nuna cewa galibin sihiri da ake yin shi akan yi shi da abin da ya shafi bangaren jikin mutum wani abu wanda yake nashi na jikin shi ko abin da jikin shi yake shafa galibi da shi ake dan dabo suke hadawa su kana sai yace fa aina huwa a ina sihirin yake ina ne ya kai ya saka kana sai yace fi bi'r zarwan ya saka shi a wata rijiya da ake kiranta zarwan can ya kai ya saka shi yasa galibi zaka ga ɗan dabo in sun yi wani abu ko menene sai ka ji an ce aje a nasa cikin kogon icci ko a nasa gidan tururuwa ko aje a samu wani shuri ko aje a yi rami kasan murhu abin ne abubuwa ko aje a yi rami a jibji ko kuma a nasa masai abubuwa dai ga su dai na shedanci to shi wannan cikin wata rijiya aka je aka saka fa kharaja ilaiha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bazan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fita zuwa ita wannan rijiya kamar yadda a cikin wata riwaya ya tura sa aliyu Allah ya kara masa yadda da wasu jama'a cewa maza su je rijiya kaza su shiga su ga menene a ciki sai su huddo shine yace fa kharaja ilaiha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fita zuwa wannan rijiya ya je ya leka sun maraja a sannan manzon Allah ya dawo fa qala li aisha radiyallahu anha hina raja'a manzo Allah sai yake faɗa ga Aisha Allah ya kara mata yadda lokacin da ya dawo yake ba ta labari yace naqluha ka annahu ru'usu shayabi wato dabinan da yake ita wannan rijiyar manzo Allah yace ka ce kawuna ne wato na bakaken mucizzai lafazin ashayadin anan mucizzai ake ne kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa talqu haka annahu ru'usu shayadin ya'yan wannan itaciya ta zaqqum ubangiji ta'ala yace kamar kawunan bakaken mucizzai ka san kan bakin maciji yafi komai muni to yadda wato dabinan da yake wannan rijiya manzon Allah yace ka annahu ru'usu shayadin yadda ka san kawunan bakaken mucizzai sun rikida wannan sirri yayi tasiri a jikinsu wanda a wata riwaya ruwan rijiyar ya rikida ya koma tamkar an kwaba lalle fa kuntu Aisha tace sai na faɗa na ce ya rasulullahi istakhrajtahu ka fito da wannan abin da aka maka na kulla kulla manzo Allah yace da yace a ban fito da shi ba yace amma ana faqad shafanillahu sanadi ni dai Allah ya bani lafiya Allah ya warkar da ni abin da ya hana in fito da wannan abu manzo Allah yace wa khashitu an yushira zalika ala nasi sharra wannan abu idan na huddo shi ya yada wato ya watsa wanta mugunta da wani sharri tsakanin mutane ayi ta hayaniya manzo Allah yace kuma wannan Aisha tace kuma dufinat libir wannan rijiya manzo Allah sai ya umarni aka binne ta gaba daya saboda ruwan cikin ta ma ya rikida ya koma tamkar an kwaba lalle wal iyazu billahi a takaice dai kamar yadda bayani ya gabata malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana sihiri sifa ce ta shaytani saboda duk inda dan dabo yake to ka tabbata cewa yana tare da shaytani saboda babu wanda yake taimakawa akan yin dabo face shaytani kamar yadda muka yi bayani kuma wannan taimako da agaji na shaytani boka baya samun sa sai ya gitta masa sharadi sharadin da in ya aikata kwata kwata ya bar musulunci sanan hadisi na gaba hadisin sa'id ibn al-musayyab daga aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya aqidu shaytanu ala kafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama shaytani yakan yi kulli salasa uqad wato kulli uku akan kokuwar akan kiyar ɗayan kiyar kan ɗayan ku idan yayi bacci idan aka ce kafiya ita ce kiya kenan an gane ko ita ce kafa kiya shine yace ya aqidu shaytanu shaytani yakan yi kulli salasa uqad kulli uku ala kafiyati ra'si ahadikum akan kiyar kan ɗayan ku idan huwa nama idan mutun yayi bacci shaytani yakan zo yayi kulli uku wani yakan iya cewa to in ya aske kai kuma yaya zai wani irin kulli zai yi wannan al'amari ne na gaibu tunda manzon Allah ya faɗa ko ka aske kai shaytani yana iya yin wannan kulli uku shi kuma in abu yazo a shari'a ba maganar kai amfani da hankalinka ka sallama koda abu ya ci karo da hankalinka yadribu ala kulli uqdatin makanaha alayka laylun tawil wato yakan sanya akan kowane kulli da yayi abun sai sanya maka cewa alayka laylun tawil wato kana da dare mai tsawo ita barcinka ka huta farqud ibaccinka ka huta haka yake fada akan kowane kulli gindin kowane kulli yakan sanya ma bawa cewa alayka laylun tawil ma'ana kana da dare ai laka laylun tawilun alayka anabi ma'ana laka na gare ka dare wanda yake mai tsawo farqud ibaccinka ci gaba da baccinka ka huta fa in istaqaba idan bawa ya falka wannan wanda shaytani yayi masa kulli uku a kiyarsa fa zakara Allah ya ambaci ubangijinsa in hallat uku da kulli da farko dayan sai ya kunci shi yasa in an falka daga bacci ba mai ka ba ake ana hamma addu'a zaka yi ta farkawa daga bacci Allah ne ku alhamdulillahi allazi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhin nushur kuma ga ayoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa idan ya falka daga bacci shine yace in hallat uquda wato kulli dai sai ya kunci fa in tawaddaa idan wannan bawa yaje yayi arwalla in hallat uquda kulli da biyu shi ma sai ya kunci fa in salla idan ya tashi yayi salla manzo Allah yace in hallat uqaduhu kulluha dukkan kullin da shaytani yayi gaba ɗaya manzo Allah yace sai su warware su kunci daman kulli uku ne na farko da ka ambaci Allah ya kunci ya warware na biyu da kai arwalla ya kunci na ukun kana yin salla gaba ɗaya kulli kenan sun kunci manzo Allah yace fa asbaha bawa si ya wayi gari na shidan yana mai jin dadi dayyiban nafsi yana mai farin ciki da murna koda babu kwabo aljihun shi zaka ga mutun ya tashi yana walwala yana murna wa illa idan ku mutun bai tashi ba ya ambaci Allah yayi arwalla yayi salla asbaha khabisan nafsi kaslan sai kaga mutun ya wayi gari yana mai mummunar zuciya ran shi a bace kaslan yana kiyuyaci mutun sai kaje ya tashi da ciwon jiki da kiyuya da kasala kuma ran shi a bace menene sababin wannan kulli da shaytani ya masa saboda bai biyo hanyar da wannan kulli zai korware ba kenan ambatan Allah arwalla yin sallah sune suke kunce ma bawa waɗannan wannan ana magana rufin misali ko irin salloli waɗanda suke na dare an gane ko salloli na dare in mutum ya tashi yayi sallah a cikin dare zai wayi gari yana nishadi yana murna in ko bai tashi ba to zai zaka ga mutum ya wayi gari a kasalance kuma da mummunar zuciya a sababin wannan abu da shaytani ya masa musamman wanda yayi makara bai samu tashi wannan galibi aiki ne na shaytani kamar yadda zamu iske hadisin da na gaba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayanin cewa shaytani yakan yi bawali a kunnan dayan ku wanda in yama mutum wannan fitsari a kunnan mutum yakan wayi gari baya yadda za a yi mutum ya farka sai bayan asuba waliyazu billahi na insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadon kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.